من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا مسلمين إنا غيشي مقبادي دا غيش واتا الدين المسلمشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa da ku a wannan masallacin Anas bin Malik a nan unguwar Gwallaga a birnin Bauchi a yau 22 ga watan Rajab shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 30 daidai kenan ga watan 4 na shekara ta 2016 miladiya mun haɗu ne saboda sharan fage da budewa muqaddima akan karatu na ilimin fiqhu daga cikin littafin nan mai albarka na muallifin sa mai albarka insha Allah wato littafin umdatul fiqhi na babban malamin nan Muwaffiquddin wato Ibn Qudama al-Maqdisi wannan karatu mun zabi mu yi karatun sa ne saboda muhimmancin wannan ilimin wato ilimin fiqhu a tsakanin mu musulmi sannan kuma saboda muhimmancin sa a daidai wannan lokacin bayan mun koro karatu na alqur'ani inda muka karanta izuzuwa da yawa tare da tafsirin sa sannan muka yi wani gurgurdo na karatun hadisi daga lokuta zuwa lokaci kamar wani bangare na sahihu muslim da muka karanta da abun da ya sawwaka sai muka ga yana da muhimmanci mu dauki littafi guda da zamu karanta matsaloli na fiqhu na addinin musulunci tun daga farko zuwa ƙarshe duk da cewa a lokuta daban-daban mun samu damar karanta wani bangare na fiqhu a matsayin daura kamar mun taba yin daura daga cikin wannan littafin ko kuma ba daga cikin wannan littafin ba akan babin da ya shafi aure wanda shi ba a wannan masallacin muka yi ba da kuma daga wani littafin daban akan kitabul buyu' wato hukuncen cinikayya amma yanzu sai muka ga muhimmancin mu dauki littafi kacokan wanda yake bai da girma wajen yawa amma kuma yana da girma wajen fa'idoji don haka sai muka yi ittifaki bayan shawarwari da sauran ƴan uwa muka zabi wannan littafi na umdatul fiqhi wato littafi ne wanda wato Abdul Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Qudama ya rubuta wanda littafin asalin sa akan mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal ne sai can gaba zamu yi bayani akan me yasa muka zabi wannan littafi kuma menene dan bayani da ya kamata mu sani akan wannan littafin amma kafin nan ina son in yi mana matashiya da budi da muqaddima akan shi kansa wannan karatun na fiqhu me ake nufi da fiqhu menene kuma muhimmancin karatun fiqhu menene falalolin sa sannan kuma yaya aka yi ilimin fiqhu ya gawurta har ya tattaru ya zama ilimi na musamman wanda yake daya daga cikin ilimummuka masu muhimmanci da ake karanta su cikin fannonin ilimi a addinin musulunci sannan bayan wannan kuma mu dan nazarci su wane ne ake ce musu malamai na fiqhu tun daga can baya wato tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa zamanin sahabbai zuwa zamanin tabi'ai zuwa har lokacin da malamai masu tadwinin fiqhu waɗanda suka rubuta littattafai na fiqihu bisa fahimta na mazhabobi daban-daban da kuma su malaman mazhabobin yaya aka yi wannan ya gawurta har ya zama wani fanni na musamman wannan duk yana daga cikin abin da cikin wannan muqaddima za mu tattauna sannan sai mu dawo mu yi bayani akan mawallafin wannan littafi da tarihinsa da darusan da ya kamata mu dauka daga salon rayuwarsa da kuma a matsayin mu na daliban ilimi da yau zamu karanta littafin sa me ya kamata mu koya daga gare shi hadi da abin da ya faɗa na kalmomin cikin littafin daga rayuwarsa da kuma har zuwa lokacin rasuwarsa sannan a ƙarshe kuma sai mu dan yi bayani akan wannan littafin da muhimmancin sa da abin da ya sa muka zabe shi muna roƙon Allah ya mana muwafaka duk abin da zamu faɗa ne a takaice farko tukunna ilimin fiqihu in ka ji an ce al-fiqhu ilimi ne wanda yake kunshe da wani fanni na musamman daga cikin fannoni na binciken ilimi a addinin musulunci wanda kuma wato yake da asalin sa daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in an ce al-fiqhu wato al-fiqhu fi din ilimi da wayewa da fahimta a cikin addini yana da ma'ana am yana da ma'ana ka ma'anar ta'am shine ma'anar fahimtar addini kowane bangare daga kan ilimin sanin Allah zuwa ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunnarsa da ilimin sanin littafin Allah da ilimin sanin hukuncen addinin musulunci da ilimin sanin mu'amala tsakanin mutum da mutum da ilimin sanin dabi'u na wanda ya kamata mutum ya siffantu da su wannan da waɗansu fannonin duka in mutum ya ware ya kware ya san ilimi a cikin su ana kiransa at-tafaqquhu fi din ana kiransa fahimtar addini wannan shine ma'ana gamammiya amma ma'ana ke bantacciya wanda a kanta ne muke darasi a nan wato shine ilimi na sanin hukuncen addini waɗanda suke na zahiri wanda suke da alaka da ayyuka na mukallafai ilimi da fahimtar addini a jumlace a gaba daya a kowane bangare ya zama zaka bauta wa Allah ala basira ta hanyar ka san Allah sannan ka bauta masa a cikin addini bisa hanya ta wayewa da fahimta har ya zama cewa ka je ka samu Allah bisa sani na dukkan abin da ya kamata ka sani ka waye a kai wannan shine ma'ana gamammiya akan fiqhu wannan abin wato neman ilimin da sanin sa abu ne mai girma wanda yake cikin mafi abin da yake komai girma a musulunci shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal yace al-ilmu shar'i la yusawihi shay'un fi din ila idha saluhat an-niyya ilimin addinin musulunci da neman wayewa a addini da sanin hukuncen Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yanda ake bautawa Allah da wayewa a bangaren addini ba abin da yafi shi daraja a musulunci idan har mutum ya kyautata niyyarsa yayi saboda Allah saboda neman yardar Allah aka tambaye shi Imam Ahmad da ya faɗi wannan wa ma salahuha ya aba abdullah me ake nufi da kyautata niyya yace kyautata niyya shine an tanwiya bihi raf'al jahli an nafsika thumma an ghayrika ka kudurci aniyar lokacin da kake neman ilimi cewa kana so ka waye ne da yanda zaka gane yanda zaka bauta wa Allah ka kori jahilci sannan kuma yanda zaka taimaki wani shi ma ya kauda jahilci a samu ilimi a kokolwarka a samu bunƙasar ilimi yanda za a yada shi a sauran ƴan uwanka musulmi wannan shine mafi girman aikin da mutum zai yi wa musulunci mafi girman hidimar da zaka yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta ka fahimci addini da sakon da yazo da shi sannan kai kuma ka fahimtar da wani ko wasu wannan shine mafi girman abin da mutum zai yi wa musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fahimtar addini da ilimi da wayewar kai sanin Allah da sanin addinin musulunci yana sa mutum ya zama yana da daraja da matsayi wanda babu wanda yake da irin wannan darajar da matsayin a cikin bil adama in banda annabawa. Ubangiji madaukakin sarki yace a cikin alqur'ani, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah yace shi ya shaida, mala'ikunsa ma sun shaida, sannan ma'abota ilimi wanda suke da sani da wayewa akan addini su ma sun shaida cewa babu wanda ya cancanta abota wa zai Allah. Saboda falalar su ya zama Allah ya kawo shaidar bangare uku ne kadai, shaidar sa shi kansa, sai shaidar mala'ikunsa, sai shaidar malamai. Su ne waɗanda shaidar su ta fita kowa ƙarfi akan la ilaha illallah, bai kawo na kowa ba in banda guda uku. Sannan yana daga cikin abin da zai nuna maka falalar ilimi da bincike akan addinin musulunci da sanin Allah da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saƙonsu zuwa ga al'umma ta bil adama, wato faɗin Allah madaukakin sarki, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah koyaushe zai rinka daga darajar waɗanda suka yi imani da waɗanda aka ba su ilimi. Duk waɗanda suke da imani da waɗanda suke da ilimi Allah zai daga darajar su sama da ta waɗanda ba sa da shi. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda yake da tabbas suna jin tsoronsa daga cikin bayinsa su ne masu ilimi. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, waɗanda suke tsoron Allah gaskiyar jin tsoronsa irin na kiyaye haƙƙinsa bisa sani ba bisa jahilci ba su ne malamai waɗanda suka san Allah. Sannan falalar Allah ce sanin Allah. In Allah yana so ka san Allah, to Allah ya so ka da falala mai girma. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Idan Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba, to falalar Allah akan ka ta yawaita kuma ta girmama. Wannan kadan ne daga cikin abubuwan da Allah ya faɗa akan falalar ilimi da neman sanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce-hukuncen addini. Daga cikin taskar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana cikin hadisin Muawiya wanda Bukhari da Muslim duka suka ruwaito, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, duk wanda Allah ke son sa da alkhairi, wanda duk Allah ya nuface shi da samun alkhairi na duniya da lahira, sai Allah ya sa ya fahimci addini, ya waye a addini, ya zama dan gari a addini ba bako ba, ya zama wayayye ba bakauye ba. Amma duk wanda ya zama bai san addini ba, to wannan bakauye ne a addini kuma ba wayayye bane. Addini ko shine sanin waye Allah, waye manzon Allah, me yasa ka zo duniya, kuma me ya kamata kai a duniya don ka zauna lafiya da wanda ya kawo ka duniya, yaya sakon wanda aka aiko shi don ya yantar da mutanen duniya daga bautar wani zuwa bautar ubangijinsu, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda Allah ya so shi da alheri, sai Allah ya sa ya waye ya san waye Allah, ya san menene haƙƙin Allah, sai ya waye ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma menene haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yaya ake zama lafiya a duniya tsakaninka da ubangiji, yaya ake zama lafiya tsakaninka da addini, yaya ake zama lafiya tsakaninka da sauran mutane. Wannan duk mutumin da ya samu wayewa akan saƙon Allah cikin waɗannan al'amura, to wannan ya fi kowa samun alkhairi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi da mafhumin sa yana nufin wanda Allah bai nuface shi da alheri ba, sai ya bar shi a jahilci. Idan Allah baya son ka da alheri, sai kaga baka san waye Allah ba, baka san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, sai dai ka san sunan su, amma baka san menene haƙƙoƙin su ba, yaya ake bauta musu, yaya kuma ake zama lafiya da su ta hanyar kiyaye abin da suka zo da shi bisa ilimi, ko suka suka tabbatar da shi, suka watsa shi ta hanyar sani. Duk wanda Allah yake son sa da alheri, sai Allah ya zama wayayye a wannan bangare. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin Abu Huraira wanda shi ma Bukhari da Muslim suka ruwaito, yace man talaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, duk wanda ya kama hanyar neman ilimi, duk wanda ya riki wani tafarki wanda ta hanyar ta zai san addini, ya waye akan al'amuran addini, yaya ake bautawa Allah, yaya ake yin abu bisa daidai ta hanyar dalili da wayewa ba tare da jahilci ko kauyanci ba, to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah zai yalwata masa, ya buda masa, ya kuma wato sawwaka masa hanyar zuwa aljanna. Duk wanda ko Allah ya sawwaka masa hanyar aljanna, wannan Allah ya gama buda masa kowace kofa ta alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara bayani akan abin da yanzu muke ciki, yace wa majtama'a qaumun fi masjidin min masajidillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man indahu, yace duk lokacin da mutane suka zauna a cikin masallaci irin haka, suna karanta ayoyin Allah, suna darasin sa, suna fahimtar me aka ce a ciki, to waɗannan mutane ba za su yi haka ba face Allah ya ba su sakamako. Na ɗaya, Allah zai saukar musu da sakina, ita ce nutsuwa ta sauka a gare su. Na biyu, Allah zai sa rahamarsa ta lullube su. Na uku, Allah zai sa mala'ikunsa su kewaye su suna musu addu'a. Sannan na hudu kuma, Allah zai rinka ambaton su a cikin mala'ikun da suke tare da shi. Allah ya rinka cewa gasuwa ne. Ai falalarka ta gama kai kololuwa idan Allah yayi zance yayi tadi akan ka. Yana ga yawa mala'iku cewa gasuwa ne har Allah ya ambaci sunanka. Shine ma'anan wa zakarahumullahu fi man indahu. Jama'a, wannan kadan ne daga cikin garabatar da ake samu a irin waɗannan wurare da muke zama muna karatu, muna neman sanin Allah da wayewa akan addinin sa, muna neman sanin addinin musulunci da ƙara bincike akan yaya zamu haɓaka ilimi da wayewa a tsakanin mu da mu da al'umma. Allah Ubangiji ya bamu wannan falala, Allah Ubangiji ya wayar mana da kanmu da kwakwalenmu da zukatanmu, mu fahimci hanya mai kyau ta bautar Allah, kuma mu bauta wa Allah bisa ikhlasi da kuma bisa ilimi irin yadda Allah yake so. Wannan kadan kenan akan falalar karatun ilimi na fiqhu. Wannan duk nayi magana ne akan al-fiqhul 'am, al-fiqhu bi ma'anahu al-'am, ma'anar fiqhu wato wayewar addini da fahimtar addini. Ma'ana ta biyu ita ce al-fiqhu bi ma'anahu al-khas, ka fannin min fununil ulumi shar'iyya, wato sanin me ake nufi da fiqhu a matsayin wani bangare na ilimi na bincike a addinin musulunci, wanda shine abinda zamu karanta wannan littafi daga cikin fannin. Shin an ce al-fiqhu, ma'anar ta asali a larabce a cikin sauki shine fahimta da wayewa. Akan wannan ma'anar ne Allah madaukakin sarki yace dangane da Annabi Musa, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, yace me yafqahu qawli, Allah ka sa su fahimci zance na. An fahimta? Akan wannan ma'anar ne Allah ya ga mana cikin suratu Hud, mutanen Annabi Shu'aib suka ce mata, qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahtuka larajamna wa ma anta alaina bi'aziz. Ubangiji yace suka ce ma nafqahu kathiran mimma taqul, mu ba ma gane da yawa cikin abin da kake fada, kana ta zaurance ba ma ganewa. Ma'anar fiqhu shine gane abu da fahimta. Jama'a an gane wannan ma'anar ta kenan a yaren larabci, amma ma'anar sa istilahi irin wanda yanzu muke neman sani shine ma'rifatul ahkami shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya. Wannan shine ma'anar fiqhu, wannan shine ta'rifin fiqhu, ma'rifatul ahkami shar'iyya, sani da wayewa da fahimtar hukuncen shari'ar musulunci. Al-amaliyya, waɗanda suke da alaka da yaya ake aikata aiki. Al-muktasaba ko al-mustanbata ko al-mustafada min adillatiha at-tafsiliyya, wanda ake tsatsako su, ake ciro su, ake kuma gano su ta hanyar wato dalilai na shari'ar musulunci waɗanda suke fili, waɗanda suke ɗaiɗaikun su, waɗanda suke awaware ba dunƙulallu ba. Wannan shine ma'anan fiqhu a istilahi. Bari ku ɗan ji sharhin ma'ana, wannan ma'ana. Aka ce fiqhu shine sani da wayewa da fahimta. Duk wanda bai sani ba, to wannan ba a ce yayi fiqhu, sai ka sani. Sani kuma yana da martaba guda biyar ne. Martaba ta farko ita ce sani na tabbas, wato al-ilm. Martaba ta biyu ita ce sani irin wanda yake ba na tabbas ba, an yi tsammanin daidai ne, amma akwai tsammanin wani ya fi shi ƙarfi, shi ake ce azzan. Martaba ta uku ta sanin abu shine sani da kuma kaman ba a sani ba, sai zama akwai shakka, da sanin da rashin sanin sun zama daidai, wannan shi ake ce ash-shakku. Sai marhala ta hudu a sanin abu shine kamar mutum ya sani, amma sai aka samu abin da ya sanin ba shine daidai din ba, wanda bai cankan ba shine daidai din, shine ake ce al-wahmu. Sannan sai na ƙarshe shine mutum bai ma sani ba gaba ɗaya, shine al-jahlu. Waɗannan martabobi guda biyar sune martabobi na sani ko rashin sani. Wanda muke magana akai shine na saman, wato al-ilm, gane abu da fahimtarsa bisa daidai. Jama'a an fahimta? Ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya. Abinda duk ake nufi da fiqhu shine wanda ke da alaka da hukuncin shari'ar musulunci. Ba hukuncin wani abu daban ba, duk abin da ba hukunci bane na shari'ar musulunci, in mutum yayi ilimin sa ba a ce da shi faqihu, ba a ce yayi ilimin fiqhu, sai dai a ce yayi ilimin abu. Duk abin da ke da alaka da wato ba al ahkamush shar'iyya ba, kaman al ahkamul wad'iyya, kaman al ahkamul hissiyya, kaman al ahkamul aqliyya, ko al ahkamu as-sulukiyya, duk waɗannan ba hukuncin shari'a bane. Al ahkamu al hissiyya shine abinda ka sani ta hanyar zahiri, ka san dan adam yana da kafa biyu, yana da hannu biyu, yana da kai, shine bambancin sa da dabba, wannan ba ilimin fiqhu bane. Sannan al-ahkamul aqliyya a cikin kokolwa ake ganewa, kaman ka san biyu a ɗaya da ɗaya ya zama saura ɗaya, wannan ba ilimin fiqhu bane. Ilimi ne wanda hankali ne kawai yake iya hararo shi, amma ba a ce mutum ya san fiqhu in ya san shi. Sannan al-ahkamu wato al-sulukiyya, ilimi akan sanin yanda mutum zai gyara kansa ya zama mutum cikakke, kaman abin da yake da alaka da ɗabi'u, da yanda mutum zai zama mutumin kirki, wannan ya yi shi ya kyauta amma bai ilimin fiqhu ba. Sannan al-ahkamu wato al-aqidiyya, wanda suke da alaka da aqida, wannan duk ba a ce musu wato duk ba a cikin abin da ake nufi da ilimin fiqhu. Jama'a an fahimta? Sannan sai ya ce kuma al-amaliyya, wanda suke da alaka da aiki na zahiri wanda mutum zai yi. Aiki kuma kashi biyu ne, aikin zuciya kaman sanin niyya da yaya ake yin ta, da ta inganta ko bata inganta ba, wanda ke da alaka da aiki, wannan babi ne na fiqhu. Aiki na gangan jiki, ya ake sallah, ya ake alola, ya ake zakka, ya ake haji, ya ake aure, ya ake kasuwanci, wannan duk shi aiki ne aiko. Ya ake mu'amala tsakanin wani da wani, ya ake wato hukunci in wani ya tauye haƙƙin wani, wannan duk ilimi ne na fiqhu wanda ke da alaka da aiki. Amma wanda ke da alaka da kudurce, imani da Allah, imani da mala'iku, wannan ba ilimin fiqhu bane, ilimin aqida ne. Jama'a an gane? Al-mustafada min adillatiha, wanda ake ganewa daga dalilai. Duk wanda ya san wannan abun amma ba daga dalili ya gane ba, to ba faqihi bane, muqallidi ne shi. Muqallidi shine wanda ya ji wane ya ce ne, ko ya ga ana yi sai yi, ko da daidai yayi, to wannan ba faqihi bane, sai in ya sani tare da dalili. Jama'a an fahimta? In ya faɗa yana da hujja, to wannan shine ake ce masa yayi ilimin fiqhu. At-tafsiliyya, sannan ilimi da kuma sanin dalili ba dunkulalle ba, dalili wanda yake fassalce, saboda a raba shi da ilimin usulul fiqh. Ilimin usulul fiqh shi daga al-adillatul ijmaliyya ne, dunkulallun dalilai, shi kuma nan dalilai waɗanda suke fassalallu. Wannan shine abinda ake nufi da ilimin fiqh, kuma shine abinda muke son mu koya. Allah ya koyar da mu. yaya kai aka fara samun ilimin fiqh? Ilimin fiqh yana da tarihi mai tsayi, ya fara ne tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa yanda fiqh yake shine Allah ne zai ce mata ayi kaza. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi ƙarin fahimta akan yanda za a yi kazan. Wani abun daga yanda shi ya gane ne saboda zakakuranci da kokulwa da Allah ya bashi, wanda ta tsara ta duk sauran mutane cikin al'ummar sa iya gane sakon da Allah ya aiko shi dashi. Ba wani mutum daya da za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aya, in manzon Allah zai koya masa ayar shi kuma yafi annabin gane ayar, babu shi. Amma cikin al'ummar sa akwai wanda zai gane ayar ya rike ya haddace ayar kafin wani, amma sai ya je koyawa wancan wancan kuma sai ya riga shi gane ma'anar ayar ko hadisin. Amma da dai ba wani dan adam da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakakuranci na kokul wanda zai gane sakon da aka aika shi dashi sama da shi kansa dake dauke da shi. To wannan fahimtar da yake ganewa sosai abinda aka aika masa ba tare da samun wahami akan ganewa ba, wannan shine farkon fikihu. Shi yasa duk abin da ya koyar sai aka samu yayi daidai da abin da Allah ya aika shi dashi. Bai taba fadan wani hadisi sai aka samu to ai kuma ya saba da abin da shi kuma Allah ya aika shi, saboda kokulwarta tana caji, ba a taba samun lokacin da take samun rauni ko a samu ha'inci irin na kokulwa irin yanda sauran mutane ke yi ba. Jama'a an gane? Sannan waɗanda ya koyar da su kuma sahabbanta su ma sai suka fahimta, sai suka fi kowa ganewa, saboda ya fi kowane malami iya karantarwa, kuma gwargwadon ƙarfin iliminka gwargwadon ƙarfin wanda ya iya koyar da kai. To tunda mala'ika Jibrilu ne ya koya masa, sai ya fi kowa iyawa cikin mutane, shi ba ɗan adam bane ya koya masa. Allamahu shadidul quwa. Sannan shi kuma tunda ya fi kowane ɗan adam iya ganewa, to almajiransu za su fi kowa iya ganewa. Shi yasa sahabbai su suka fi kowa fiqhu. Jama'a an fahimta? Ilimin fiqhu tun zamanin sahabbai ya fara bunƙasa ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su dama, bayan ya koya musu aya da hadisi sai ba su dama mutum ya yi amfani da kokolwarsa wajen ciro hukuncin me ke nufi bayan abinda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu. Saboda abinda aya ko hadisi ya faɗa wani abu ne a dunkule, amma abinda yake ake iya cirowa a ciki wanda zai shafi mutane shi abu ne wanda baya da muntaha, saboda mutane da aka saukar musu da wannan hukuncin sun bambanta wajen zamaninsu, sun bambanta wajen wato nisan tunaninsu, sun bambanta wajen garuruwansu, sun bambanta wajen lokacin da abin zai zo musu, sun bambanta wajen abinda zai zo musu na wato halin da suke ciki wanda za su tabbata hukuncin. Amma dukkansu aya ɗaya sai ta iya isansu, hadisi ɗaya sai ya iya isansu. To yanda wancan zai gane dole a samu bambanci da yanda wannan zai gane, saboda abinda wannan ke bukata a cikin ayar yanzu ta iya bambanta tsakaninta da abinda wancan da ya bukata ko wancan a wani garin ya bukata, amma duka ayar ko hadisin guda ɗaya ne. Wannan shi ya nuna dole akwai bukatar ƙarin fahimta da wayewa akan yaya ake cire hukunci cikin faɗin Allah da cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda za ka gane wannan shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi, yace wa sahabbansa bayan an gama yakin Ahzab yace la yusalli yanna ahadukum al-asr illa fi bani Qurayza, kada kowa yayi sallar la'asar daga cikin ku sai a Bani Qurayza. Aliya ku kama hanya, sai suka kama hanya suna cikin tafiya za su je Bani Qurayza, ba su isa ba sai lokacin la'asar yayi. Sai wasu suka ce lokaci yayi ba jama'a mu tsaya ayi sallah, sai wasu kuma suka ce a'a ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu yi sallah sai a ina, sai a Bani Qurayza. Waɗannan suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai hana mu yin sallah ba, ma'anar ta mu yi sauri ne mu isa Bani Qurayza kafin la'asar ta yi, amma in la'asar ta yi dole mu yi sallah. Waɗannan suka ce Annabi ya san da haka amma ya ce kada mu yi sallah sai a Bani Qurayza. Sai aka rabu biyu, sai waɗannan da suka fahimci ya kamata a yi sallah yanzu sai suka yi sallah, waɗancan suka jira su. Waɗanda suka fahimci sai an je Bani Qurayza a yi sallah sai suka bari, ba su yi sallah ba sai da aka je can. Da suka dawo sai kowa ya bada rahoto gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kowa murmushi akan kowa ma yayi daidai. Amma iri ɗaya ne suka yi? Ba iri ɗaya suka yi ba, amma kowa yayi daidai. wannan shine tushen da mutane suka gane yanda fituhu yake a aikace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mutane dama su rinka wasa kokolwarsu wajen fahimta. Shi yasa ba dole bane yanda na fahimci hadisi kaza kai ka fahimta ko kai ka fahimta. Matukar dukkan mu muna da ahaliya, muna da kwarewa da zamu iya ciro hukunci daga wannan hadisin. Muna da ikhlasi, to kowa sai ya fahimci nasa sai ya aiki da shi. Jama'a an gane? Sai malamai suka ce wannan ya nuna yanda ake wato hanyar gane wato nassi na hadisi ko na aya. Waɗannan sun bi shiro ma'anar, waɗannan kuma sun bi yin amfani da nassi. Menene hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ayi sallah sai a Banu Qurayza? Waɗannan kuma me yasa Annabi yace ai me Annabi yace? Kaga wannan sun yi amfani da zahirin nassi, me Annabi yace? Waɗannan kuma sun yi amfani da me yasa Annabin yace, me hikima? Jama'a an gane? Ta karkashin wannan ne muka gane fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace idajtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idajtahada fa hakama fa akhta'a falahu ajr. Idan mutum yayi hukunci sai yayi daidai zai samu lada biyu, idan yayi hukunci da ijtihadi sai yayi kuskure zai samu lada daya. A cikin waɗannan mutane da waɗannan suka yi sallah a can sun yi aiki da hadisi, waɗancan ma suka yi sallah a can sun yi aiki da hadisi, amma aikin su ya bambanta. Dole daya daidai ne, daya kuma mafi daidai. Wanda ya daidai yana da lada daya, wanda ya mafi daidai yana da lada biyu, bisa ga ma'anar wannan hadisin. Jama'a an gane? Amma dukkan su ba wanda ya fadi. Wannan shine yanda ake gane wato fitihu. Kowa zai yi nasa fahimtar, amma dole daya ya fi daidai, daya kuma ya yi daidai, ba wanda ya fadi. Me yasa? Saboda manufar daidai ce, sannan mutumin akan daidai yayi saboda ya kware ya kai yanda zai yi haka. Amma ba kowani huhun ma'ahu ne zai dauki hadisi ko aya ya ce zai fata ya mata rugurugu ya ciro hukunci. In an yi haka za a samu barnar da za a yi, tafi gyaran da za a yi. Dole sai wanda ya kware, yake da ahaliya ta ijtihadi, zai iya fata aya ya ciro abu a ciki, ya iya fata hadisi ya ciro hukunci a ciki. Jama'a an gane? Wannan shine yanda aka samu fiqhu tun daga wancan zamanin. Sahabbai suka ci gaba da wannan fahimtar, shi yasa har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka ci gaba da yada ilimi. Waɗanda suka fi fice a wajen bada fatawoyi na fiqhu a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta mutane bakwai ne waɗanda suka fi kowa yawan fatawa da yawan ciro hukunce na halal da haram. Jama'a an gane? Kusan gaba ɗaya sahabbai kowa yayi nasa kokarin, amma waɗanda suka fi fice a ilimin fiqhu ko fuqahaa sahaba sune mutum bakwai. Umar ibn al-Khattab, Allah ya kare yarda a gare shi. Ali ibn Abi Talib, Allah ya kare yarda a gare shi. Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kare yarda a gare shi. Abdullah ibn Abbas, Allah ya kare yarda a gare shi. Zaid ibn Thabit, Allah ya kare yarda a gare shi. Abdullah ibn Umar, Allah ya kare yarda a gare shi. Aisha bintu Abi Bakar, zawjin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, waɗannan sune wanda suka fi kowa yawan fatawoyi, kuma daga ƙarƙashin fahimtar su da fiqhun su aka samu matsabobin da muke aiki da su na addinin musulunci a yanzu. Jama'a an gane? Su waɗannan sai suka karantar da tabi'ai. Waɗansu saboda bayan rasuwar manzon Allah kan an wawwatsu, waɗansu sun kafa makarantar su a Kufa, waɗansu kuma sun kafa makarantar su ta wato cibiyoyin ilimin su a Madina inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya rasu. Waɗansu suka je Makka, an fahimta? Waɗansu suka tafi Basra, waɗansu suka koma Yaman, waɗansu suka je nan. To daga ƙarƙashin karantarwansu da makarantunsu sai aka samu tabi'ai, su kuma suka yi karatu suka gawurta suka ƙasaita a ilimi, suka sha suka ƙoshi, suka karantar da tabi'ut tabi'in. Daga nan sai aka fara samun jinuwan matsabobi waɗanda yanzu muke aiki na ibada ƙarƙashin fahimtarsu. Amma an gane tushen ko? Tushen daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Makarantun da suka fi ƙarfi ko jami'o'in da suka fi yaye manya-manyan ɗalibai da suka gawurta a fiqhu a cikin duniyar musulunci shine jami'o'in Madina da jami'o'in Makka da jami'o'in Kufa. Waɗannan su suka haifi matsabobin da yanzu duniya take aiki da su a musulunci. An gane ko? Jami'o'in da suka kafu a Madina su ne jami'o'in da sahabban da suka zauna a Madina suka kafa, kamar Abdullahi ibn Umar, kamar Zaid ibn Thabit, waɗannan abun da suka karantar da ɗaliban da suka yaye cikin tabi'ai sune waɗanda suka fi shahara, wanda su ake ce musu al-fuqaha'u sab'a daga cikin tabi'ai, wato manya-manyan gawurtattun malaman fiqihu na zamanin tabi'ai guda bakwai. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'an al-'ilmi kharija faqulhum 'ubaydullah 'urwatu qasim sa'id abu bakr sulaiman kharija. Waɗannan mutane guda bakwai su suka fi gawurta cikin ɗaliban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, kamar Kharija ibn Zaid, Salim dan Abdan, wato Abdullahi ibn Umar, wanda shi kuma Abdullahi ibn Umar din dan Umar dan Khattab, duk wannan layin fiqihu ne. An fahimta? To wannan makarantar da wannan jami'ar ita ce ta yaye gawurtaccen malamin nan na fiqihun musulunci Malik ibn Anas. An fahimta? Wanda shi kuma ya yi karatu a wurin malaman da suka yi karatu a wurin waɗancan. Jama'an gane? Sannan Abdullah ibn Abbas ya je ya zauna a Makka. Dukkan ɗalibai waɗanda suka fito daga ƙarƙashinsa, kamar su Ikrima, an gane, kamar su Afa, an gane, waɗannan da su da waɗanda suka biyo bayansu suka yi karatu a wurinsu, su ne wanda ƙarƙashinsu kuma suka yaye mazhabar Imamu Shafi'i. An fahimci wannan? Sannan waɗanda su kuma suka zauna a Kufa, kamar sahabin manzon Allah san Abdullahi ibn Mas'ud, da manya-manya almajiransa kamar Alqama, kamar Masruq, da waɗanda su kuma suka yaye kamar su Ibrahim an-Nakhai, su kuma su ne suka yaye gawurtaccen malamin fiqihun nan al-Imam wato Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit. Jama'an gane? Wanda da ƙarƙashin wannan aka samu mazhabar da ta ginu da ake ce mata mazhabar Hanafiya. Waccan ta Madina da ƙarƙashin ta aka samu mazhabar da ta ginu wanda ake ce mazhabar Malikiyya. Waccan ta Makka da ƙarƙashin ta aka samu mazhabar Shafi'iyya. Da ƙarƙashin su kuma saboda Abu Hanifa shi yayi karatu wurin manya-manyan tabi'ai. An fahimta? Imam Malik yayi karatu wurin tabi'ut tabi'in da kuma wasu kaɗan da ake gani ya samu daga cikin tabi'ai kamar Imam Zuhri. An gane ko? To da shi kuma an gane ko ya gina mazhabar Malikiyya. To shi Imam Malik shi kuma Imam Shafi'i shi Imam Malik shi ya yaye shi saboda yayi karatu a wurinsa. Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma Shafi'i ya yaye shi kuma yayi karatu a wurinsa. Jama'a an fahimci wannan? Shi Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma ƙarƙashin sa ne aka samu mazhabar nan ta Hanabila. Dukkan su uwa ubansu ɗaya ne amma uwa daban-daban. An fahimta? Amma dukkan su in ka je family ɗaya ne. Shi yasa mazhabar Malikiyya da mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Hanabila da mazhabar Hanafiya dukkan malaman musulunci na Ahlus Sunna sun yi ijma'i cewa ya halatta a bauta wa Allah ta hanyar fiqihun malaman sunna da ta hanyar waɗannan mazhabobin da fahimtar waɗannan malaman, saboda dukkan su ubansu ɗaya, uwa ce daban-daban. Jama'a an gane ko? Kuma duka yana komawa ne zuwa ga fiqihu wanda yake fitowa, wanda tushen sa shine al-Qur'anin Allah, sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai abinda sahabbai ko na bayansu suka yi ijma'i akai, sai kuma kiyasi shine amfani da kwakwalwa wajen gane yanda ake gina hukunci bayan hukunci ya tabbata a Qur'ani ko sunna. Yaya ake zama wannan hukuncin da ya tabbata a Qur'ani ko sunna ya zama bishiya, sauran hukunce-hukunce kuma su zama rasta wanda za su iya zama reshe a jikin wannan bishiya, kuma kowa ya kama ya yi lilo. Jama'a an gane? To wannan fahimtar ta gane yanda ake yin wannan shine ilimin fiqh. To ta hanyar haka ne aka samu wannan fanni ya bunƙasa har ake ce mata ilmul fiqh. Wanda ya ƙware a cikin wannan babin ana ce mata al-faqihu, masanin fiqh, malamin fiqh. Don haka kalma ce da take da alaka da wayewa da fahimta ta addini da ilimi. In aka ce faqaha fulan, to mutum ya waye a fiqhu ya gawurta yayi nisa ya bunƙasa ya ta ya koshi hatta kana fiqhu lahu tajiyan hal fiqhu ya zama masa jiki cikin sauki zai fasa aya ya fasa hadisi ya ciro hukunci an gane in kuma aka ce faqaha fulan to shine mutum bai kai wancan ba amma yayi fiqhu ya gane kafin wani ya riga shi ganewa shine faqaha shine kai faquha ba sai da karshen su shine faqiha fulan wane ya gane amma wani ya riga shi jama'a an fahimta sai ka duba sai ka lalu baka ga ta ina kake a cikin wadannan wannan abin shine ilimin fiqhu jama'a mun fahimta to wannan fanni ne wanda ake karanta shi a cikin littattafai ana karanta shi a cikin littattafai wanda waɗannan littattafan sun kunshi babukan addinin musulunci na ayyuka tun daga kan farko na abin da ke da alaka da al-ibada ayyuka na gaba da suke da alaka da tsakanin bawa da ubangiji wanda yake na farko a ciki shine tsarki sai sallah in an ce tsarki ya hada da alola da wanka da taimama da abin da ke warware su da yanda ake gyara su da yanda ake yin su sai sallah sai zakka sai azumi sai haji wannan su ake ce al-ibadat jama'a an fahimta sai al-mu'amalat mu'amala tsakanin wani da wani wanda shi kuma ake binciken sa ta hanyar harka da kasuwanci al-buyu' da duk abin da ke da alaka da harkar kuɗi da harkar kodago da harkar sana'anta abu wannan duk yana da alaka da al-mu'amalat da kuma bangaren sa ne duka a jumlace bangaren babi na aure ko kuma kace shi wanda ana ce masa al-ahwalu shakhsiyya babukan aure duk a cikin ilimin fiqhu ake koya sannan babukan da ke da alaka da hukunce-hukunce na as-sultaniyya hukunce-hukunce na gwamnati da mutane constitutional law kenan wanda ya hada da hukunce-hukunce na haddoji wanda ya aikata kaza haddin sa kaza da hukunce-hukunce na diyya in wani yayi kaza ga yanda za a biya diyya da hukunce-hukunce na aljinaya in mutum yayi kaza ga shi ma yanda za a yi arama ma wancan jama'a an fahimci wannan sannan sai kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da al-qada'u wash-shahada ya ake yin shari'a in an zauna a za a yi hukunci tsakanin wane da wane a ce wane ne mai gaskiya a bashi haƙƙin sa wane ne mara gaskiya a yi masa abin da ya dace shine wato wanda ake a kotuna wannan duk ilimin fiqhu ya dauko shi tun daga wancan tushen har zuwa ƙarshe jama'a an gane mu'amala tsakanin bawa da ubangiji al-ibadat mu'amala tsakanin bawa da bawa al-mu'amalat mu'amala tsakanin bawa da hukuma jama'a an gane al-ahkamu sultaniyya waɗannan babukan dukkan su in Allah ya yarda zamu karanta kowane bangare daga ciki a cikin wannan littafi da zamu karanta wannan littafi da zamu karanta sunansa umdatul fiqh wanda ya rubuta wannan littafi sunansa ibnu qudama wane ne ibnu qudama ibnu qudama wannan malamin sunansa wato abdullahi ibnu ahmad ibnu muhammad ibnu qudama zan yi bayani akan sa a takaice ne balarabe ne wanda aka haife shi a kasar falastini a garin jamma'il amma lokacin yana karami sai ya zama na wato yan crusaders yan yakin yaka addinin kristanci sun je sun mamaye garin falastini don haka sai ya zama baban sa ahmad ibn abdullah ibn qudama yayi hijira daga garin ya koma damascus kenan babban birnin kasar siriya na yau sai ya dauki iyalansa ciki hadda shi muwaffiquddin wato shi ibn qudama wannan abdullah ibn ahmad sai ya fara yin karatu wurin baban nasa ahmad ibn muhammad ibn qudama yayi karatun alqur'ani ya haddace sannan ya shiga cikin ilimin hadisi yayi karatun fiqhu yayi ilimin lugar larabci yayi ilimin aqida yayi ilimin tafsiri ya kwashi ilimi mai tsoka a garin Dimashq kafin daga baya ya ga kuma zai ƙara gaba domin ya je ya halarci waɗansu jami'o'in a ƙara bincike don haka sai ya tafi zuwa Baghdad babban birnin ƙasar Iraki na yau wanda waɗannan su ne manya-manyan cibiyoyin ilimi a wancan zamanin. Kar ku manta cewa an haife shi ne a shekara ta wato 451 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aya ta ce a tsakiyar karni na biyar kenan. Ana ganewa da kyau, don haka sai ya zamana wato ya je ya yi ilimi a wurin manya-manyan malamai na ƙasar Bagada. Daga baya sai ya dawo Dimashq ya zo ya zauna. Wannan bayan Allah waɗanda suka zauna a zamaninsa suka san shi da almajiransa sun ce mutum ne wanda yake da abubuwa da yawa da za mu koya, wanda su ne zan fi mai da hankali a kansu ba kawai gaba ɗaya rayuwarsa ba. Daga cikin abin da za mu koya a wurin wannan bawan Allah, mutum ne wanda Allah ya yi shi mutum ne mai kyan sura, kyakkyawan Balarabe ne fari, waɗanda wanda suka san shi sun ce yana da dukkan abin da ɗan Adam namiji ke bukata domin ya zama yana da cikakkiyar sura na kamala na kyan. Fari ne wanda yake da karan hanci kuma yana da dogon gemu. Amma mutum ne siriri wanda yake da siririn hannu da kafa. Amma duk da wannan mutum ne wanda Allah ya masa kyakkyawan mu'amala, wanda dukkan almajiransa suke son sa saboda wannan. Suka ce mutum ne wanda yake da yawan murmushi, duk lokacin da ya zauna a wurin karatu yana da yawan murmushi, har wasu daga ciki suke cewa haza shehu yaqtu rasulihi, wannan mutumi shi yake kashe duk abokin gabansa da yawan dariya. Kaji haushi shi kuma yayi dariya, shikenan sai dai ka mutu da haushinka. Koyaushe haka yake, ba ma za ka gane abun da ke damunsa ba, duk da yana da abubuwa da suke damunsa na iyalansa ko na harkokinsa ko na al'amuran tattalin arziki, amma ba za ka gane ba saboda yawan bashashansa da mutane. Sannan mutum ne bawan Allah mai gaskiya, bawan Allah mai tsoron Allah, bawan Allah mai yawan ibada, kuma bawan Allah wanda ya rayu akan aqida safiya, aqidatu ahlis sunnati wal jamaa, wanda bai da birbishi ko kadan na bid'a ballantana a samu shirka. Komi na ta qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma yana ɗaya daga cikin baiwa da Allah ya sa daiwa daga cikin malaman masaban Hanabila suka gawurta da shi, shine Allah ya musu baiwa ta galibin su su dan aqidan ahlus sunna ne tsantsa, ba samu da yawa daga cikin wanda suka bata wato mazhabar da kawo abubuwa na yan bid'a ko aqidoji na yan bid'a su hada shi da fiqh ba. Kar ku manta cewa wannan mazhabar ita ce mazhabar da ta haifi Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Taymiyyah qaddasallahu ruhuhu, ita ta haifi ibnu al-Qayyim, don haka mazhaba ce ita haifi wato da yawa daga cikin wato malamai waɗanda ahlus sunna suke gadara da su a matsayin su ne marji'in su wajen sanin Allah da haƙoƙinsa da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙinsa. To Ibn Qudama ya zama babban malamin da yazo ya zauna yayin ta karantarwa, kuma yayin limanci ya gaji babansa a limanci, yayin ta limanci har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki yayi masa rasuwa. Ya rubuta littattafai da yawa, ya rubuta littattafai a fiqh, ya rubuta littattafai a aqida, ya rubuta a hadisi, ya rubuta ilimin zuhudi. Wanda ya fi damun mu shine littafin da ya rubuta a fiqh, yayi aiki wa fiqhun musulunci irin aikin da kadan ne wanda suka yi irin sa. Yayi aiki wa masu koyo a ilimin fiqh irin mu, shine rubuta wannan littafi da ake ce Umdatul Fiqh, yan farko farko kenan na beginner. Sannan yayi littafi ma waɗanda ilimin su ya ƙara gaba, binciken su ya ƙara yawa, ya rubuta musu littafin Al-Muqni' fil Fiqh. Sannan yayi na ƴan waɗanda suke ajin gaba, kaga wannan da primary kenan. Sannan yayi na ƴan secondary shine Al-Muqni. Sannan sai yayi na ƴan jami'a shine littafin Al-Kafi. Jama'a an gane? Sannan sai yayi kuma na waɗanda suke sama da jami'a, ƴan digiri na biyu da ƴan digirin digirgir da ƴan wane ne, dukkan su sai musu littafin Al-Mughni. Wannan littafin Al-Mughni yana ɗaya daga cikin littafin fiqh da yafi kowane littafi girma da daraja a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cikin wannan al'umma in dai ana kirga littattafai na fiqh da suka fi kowanne, dole sai an san littafin Al-Mughni, saboda littafi ne da zai baka mamaki wajen kaifin basiran mawallafin littafin, wajen kawo aya da kawo hadisi da kuma istinbati na fiqh da kuma haddace maganganun malamai da fadan suwaye malaman ba tare da kuskuren jingina musu abinda basu fada ba. Ilmul khilaf kenan. Wannan littafin duniya ne, encyclopedia ne a ilimin fiqh, ya rubuta shi da kansa Al-Muwaffiq ibn Qudama. to shine mana wannan littafin wanda yake daidai da mu, Allah ya saka masa da alkhairi. An fahimta? Sannan kuma yayi rubuce-rubuce akan aqida kamar littafin Lum'atul I'tiqad, wanda littafi ne mai muhimmanci akan aqida mutum ya karanta, wanda yake da alaka da tauhidul asma'i was sifat. Ibn Qudama dai ya rasu ne a shekara ta 620 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya gafarta masa, ya mata rahama, ya saka masa da alkhairi akan hidimar da yawa musulunci. Kuma duk abin da zamu karanta, Allah Ubangiji ya bashi lada shi abin da zamu karanta, mu kuma ba mu albarka daga cikin ilimin sa. Sai kuma wannan littafi na Umdatul Fiqh, na ce muku littafi ne wanda shi mawallafin ya zaba saboda ya takaita matsalolin fiqh gaba ɗayan su daga farko zuwa ƙarshe, babi babi, daga babin farko zuwa babin ƙarshe, amma a takaice. Kuma littafi ne wanda yake kokarin ba tare da yin dogon bayani ba ya faɗi abu sannan ya faɗi dalili ko aya ko hadisi a takaice. Kawai ya ce maka kaza haka ake yi, kaza ba haka ake ba, kaza halal, kaza haram, kaza makruhi, kaza mustahabbi, kaza kaza. Jama'a an gane? Sannan kuma ya jingina maka tare da dalili. Sai me yasa muka zaɓi wannan littafi? Mun zaɓi wannan littafi na farko saboda yana da sauƙi. In muka karanta, za ku ga kowa daga cikinku wanda yake da littafin, in Allah da zai iya bin mu. Saboda malaman masaban Hanabila sun gawurta wajen sauƙi na ibara na fiqh. Sauran masabobin da suke gabaninsu suna dunkule maganganu wanda ba kowa zai iya ganewa ba. Masabar mu ta Malikiya ita ce masabar da tafi kowace masaba wahala a duniya. Saboda in ba mutum ya yi nisa a ilimin larabci ba, ba zai iya masabar Malikiya ba kwata-kwata. Don littafin da ya fi kowane littafi a duniya a fiqh wahala shine littafin Muftasar a Malikiya yake. Duk duniya ba littafin fiqh da ya fi shi wahala a kowace matsaba take. To amma wannan matsabar ita malamanta suna yi da sauki daidai da mu, Allah ya saka da alheri. Saboda haka mun zaɓi wannan littafin ne saboda a cikin sauki muke so kowa ya gane ya za a bauta wa Allah bisa dalili a cikin sauki. Jama'a an gane? Sannan mun zaɓi wannan littafi saboda mawallafinsa mutaqaddimi ne, dan karni na biyar, kuma daidai dinsa ya fi yawa sama da abinda malamin yanzu zai faɗa. Malamai ne wanda sun ji kamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai sama da na yanzu. Sannan mun zaɓi wannan littafi saboda mazhabar Hanabila mazhaba ce wadda take da tsarki, kasancewar shugaban mazhaban shine Imamu Ahmad ibn Hanbal almajirin Imamu Shafi'i almajirin Imamu Malik, don haka yana da alaka da mazhabar mu ta Malikiya. Jama'a an gane? Sannan mun zaɓi wannan littafi saboda kasancewar ni kaina wannan littafin yana da wato kyau in karantar da shi, saboda na karanta shi kai tsaye a wurin malamin da ya karantar da mu wannan littafin, wato Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti, Allah ya saka masa da alkhairi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqh na duniya a yanzu. Allah ya sa na samu damar yin karatun wannan littafi a wurinsa tun daga ran da aka fara a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ina aji daya. An fahimta? Wannan yasa nake sha'awar littafin, kuma nake hararo abinda na koya a wurinsa, wanda karantun da zamu yi duka zan gina ne akan irin abinda na koya a wurinsa na sharhin littafin. Allah Ubangiji ya mana muwafaka. Sannan kuma bayan haka wannan littafi, duk da cewa wato littafi ne na fiqh kuma ba na mazhabar da ta shahara a wurin mu ba, littafi ne na fiqhun musulunci. Don haka ba ruwan mu da kasancewar menene mazhaban, menene daidai din wanda yake da alaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zamu dauka. In mun zo wani abun da malamin ya faɗa wanda shine mazhabar take kai amma ba shine rajihi ba, ta yi mazhabar Shafi'iyya ce, ta yi mazhabar Hanafiyya ce, ta yi mazhabar Malikiyya ce, daidai sai mu faɗa. Amma duk abun da muka faɗa zamu ce Allah ya ce ne, Annabi ya ce, malam wani cikin magabata ko sahabi wani ya faɗa, kafin mu ce dalili kaza shine yanda za a aikata abu kaza. Allah ya mana muwafaka. Saboda haka ku bi ni sannu a hankali da wannan littafin. Waɗanda za su saurara cikin waɗanda ba sa zuwa nan su nemi littafin, ga shi nan Umdatul Fiqh, ana samun sa a kasuwa kuma bai da yawa, maza da mata duk za su iya bin wannan littafi, kuma har Allah ya samu gama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka. Za mu rinƙa bi babi babi, kaɗan kaɗan, darasi darasi. Wanda zai rinƙa karanta mana shine ɗalibin ilimin nan Isa, wato Muhammad Abdullah, shine wanda zai rinƙa karantawa a nan gefe, sannan ni kuma in rinƙa mana sharhi. Allah ya mana muwafaka ya sa mu dace. Wannan shine takaitaccen abin da zan faɗa akan muqaddimar wannan littafin da kuma ilimin fiqh da kuma mawallafin wannan littafin. Allah ya sa mu dace da daidai, ya gafarta mana kuskure, daga kan sati mai zuwa za a fara daga bismillah Allah ubangiji ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah